أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar CAJD a birnin da Magaram Jamhuriyar Nijar yau muna ranar Laraba 12 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 da watan 8 shekara 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Kashfu Shubuhat littafi wallafar babban malami mujaddadi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wannan darasin da zamu yi a yau shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi a satin da ya gabata malam ya fara mana bayani a farkon littafin inda ya ambaci cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabawa ne a ƙarƙashin addini guda ɗaya haka kuma ya turo manzanni don su kira guda ɗaya shine aka kaddata shi cikin bauta wanda farkon wannan manzannin shine Annabi Nuhu alaihi salam kuma ƙarshen su shine Annabi Muhammad tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kuma malin ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko manzan Allah sai ya turo shi cikin mutanen da suke yin bauta suke kuma yin aikin haji suke yin sadaka suke ambatan Allah amma sai dai matsalan da suka samu shine suna sanya wasu waɗanda suke tsani daga cikin halittu tsakankanin su da Allah subhanahu wataala wannan ne abin da ya samu da waɗannan mutane waɗanda Allah ya aika annabi a cikin su a matsayin babban matsala dangane da sha'anin tauhidi sannan kuma a duk lokacin da aka tambaye su menene dalilin da yasa kuke sanya waɗannan tsanin sai su ce a'a muna neman su kusantar da mu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma muna neman ceton su ne domin mu wato matsayin mu bai kai mu ji ga Allah kai tsaye ba amma muka sa su tsani wata Allah Allah ya dube su sai ya tausaya mana ya ba su ceton mu anan muka tsaya a satin da ya gabata insha Allah za mu tashi a yau kenan inda yake cewa fa ba'athallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam sai ce faba'athallahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ilaihim liyujaddida lahum dinahum din abihim ibrahim alaihi salam wa'annan mutanen kar mu manta mutanen makka sun kasance akan addinin annabi ibrahim kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata amma tunda wannan matsalar ta ratsa cikin addinin da suka kasance suna gabatarwa saboda annabi ibrahim ba annabi bane da yazo yi kira akan yin shirka da Allah a'a ya zo ne don ya rusa shirka da Allah subhanahu wataala to ya ne aka yi waɗanda ake ambatan cewa suna kan addinin annabi Ibrahim amma kuma sai aka waye gari yau gashi ne suna aikata shirka tsakankanin su da Allah subhanahu wataala to ai an samu matsala ne sun bar asalin abin da annabi Ibrahim ya zo da shi a matsayin da'awa sun koma cikin wasu abubuwa kamar yadda malam ya ga mana a satin da ya gabata waɗancan mutanen na ƙwarai waɗanda suka kasance tun a lokacin annabi Nuhu alaihi salam kamar wadda kamar suwa kamar yahusa kamar ya'uqa da nasra bayan Allah ne wanda suka yi rayuwa a lokacin annabi Nuh a yau da gobe mutane suna girmama su ana kamba masu yi aka waye gari an fara bautan su koda bayan sun mutu ma aka ci gaba da bautata musu wannan bautar ta su hatta iso ga mutane wanda suke larabawa wanda mun ka kauna tsakanin annabi Nuh da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaru ne aru masu yawan gaske kamar tsakanin farkon manzanni da ƙarshen manzanni to manzanni nawa aka yi tsakankanin su amma duk da wannan kaga wannan abun ya ci gaba har ya iso gare su wanda yake nuna maka cewa an samu gurɓacewa ta tahiya a cikin al'amarin da ya shafi addini bayan wannan annabi na Allah subhanahu wataala ya kau to shine annan malai yace sai Allah ya aika masa annabi Muhammad li yujaddida lahum dinahu diddan ya sabanta musu wannan addinin nasu dina abihim Ibrahim alayhi salam addinin baban su annabi Ibrahim to annan malai ya amfani da kalmar li yujaddida dan ya sabanta musu kuma aka ce sabantawa ana nihin wani abu ne wanda babu shi a da yanzu za a kawo domin akwai bambanci tsakanin sabantawa wani abu wanda yake akwai shi a da za a sabanta shi ko mu sabo kiran da kuma kalmar sabantawa kamar ka zo da wani abu wanda shi a asali babu shi ina ga a Hausa ai ba a ce mishi sabantawa a wannan abun ana ce mishi kerawa ko kuma a ce a kawo da wani abu wanda babu shi to anan sai malhi amfani da kalmar li yujaddida dan ya sabunta musu abin da yake so ya maka ishara yana so ya maka cewa lalle addinin akwai shi tare da su amma matsalan da suka samu shine sun sayo wasu abubuwa wanda babu su a cikin addinin su suka zo da shi shi yasa a can baya kadan yake cewa ai kanu ya ta'abbaduna waya hujjuna suna yin bauta suna yin aikin haji waya zikrun Allah suna ambatan Allah kaga kenan akwai wasu abubuwa wanda suke na addinin wanda bai rabu da su ba sai ce wa yukhbiruhum أن هذا التقرب والاعتقاد معد حق الله لا يسلم منه بشيء لغير الله لغيره كما النبي الله يتروش أغريسني دن يباس لابارن تيوى وانا نيمان قسنتين دسك دا وإن دسك سآني سكن كان سدى الله معد حق الله تعالى سنصر حق الله نشيك دي لا يسلم منه شيء لغيره باب وانا أبوان ديكين نيمان قسنتين وان دي داتي أما واني وان دبا الله وان wannan aiki ne wanda yake haƙi na Allah shi kadai ba a sarrafa shi ga wani Allah in kana neman kusanci zaka nemi kusanci ne ga wanda Allah ya yarda an nemi kusanci a dalilin shi amma ba kai bane ba kokon lokaci zata raya maka cewa a wannan in nayi kamun kawa da shi to Allah zai kalle shi sai ya muni to kai waye ga maka shi yana da kima a wajen Allah kaga wannan duka harsashe ne da tunani amma da za a samu wani wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kiman shi sannan kuma ya bada umarni a nemi kamun kafa da shi to tabbas wannan zaka iya yin haka nan amma haka kurin mutun ya zama yayi tunani zuciyar shi ta gaya mishi to ba a yin wannan shi a gaban nan kadai sai ce maka lali malakin muqarrabin ba a yin haka ko daga malaika makusanci kaga yana iya cewa lali malakin ya shiru yace ko daga malaika sai ya shiru ko amma sai ya ƙara kalmar muqarrabin malaikan ma makusanci kamar a ce malaika jibril alayhi salam kaga shine makusanci ga Allah shugaba ne na malaiku gabaki daya to yau ko malaika jibril ne wanda shine shugaba a cikin malaiku ba a zuwa aje a sanya shi tsani tsakankanin bawa da ubangiji shine abin da malaiku so yi kalka dauki malaika jibril a matsayin tsani in zakai abu shi zaka roka sannan shi wai kace in ka roke shi sai Allah ya ga roƙon da ka mishi sai Allah ya amsa ma kaga wannan kuskure ne a cikin abin da shayi tauhidi sai ce wala li nabiyyin mursalin kuma kai ba malaika ba koda wani annabi ne kuma annabin ma manzo shine li nabiyyin mursalin wani annabi kuma annabin ma mursalin manzo ai manzo yayi annabi kamar yadda muka yi darasin mu na baya to manzan ma ba a sanya shi tsani tsakankanin bawa da Allah sai ce fadlan an gairihi ma ballantana ma kuma wasu wa'inda ba su ba to yanzu kenan abin da malaika shi sai ishara ka dubi girman malaika kuma malaikan ma malaika jibril ka dubi girman annabi kuma annabin ma manzo aka ce to su ma ba a sanya su tsani bawa ba zai sanya su tsani ba tsakankanin shi da Allah da ya halicce shi sai ce to fadlan an gairihi ma barantana kuma wasu wa'inda ba su ba yanzu yau aka ce mutum zai duki tsani tsakankanin shi da Allah subhanahu wataala wane ne karshen wanda yake da kima da mutunci a wajen Allah subhanahu wataala a ina ga babu kamar annabi Muhammad a cikin manzanni to ya kace to annabi wanda yake manzo shi ma ba a sanya shi tsani in kace a daga cikin malaiku zaka doka kaga karshen girma a cikin malaiku malaika jibril ya kace to shi ma muqarrabun babu shi kama abinda maliki so ya karantar da mu duk wani abu wanda yake na ibada ne tsakankanin bawa da Allah to kai tsaye yake zuwa daga bawan sai Allah kai tsaye babu wanda zai sai yanzu jama'a kamar sallar magriba da muka yi yanzu mun ga sallar magriba kawai yanzu mutum yayi tashi ya ce to malaika jibril ka karbi wannan sallar ta mu kaga an san matsala wannan sallar da kai in dai kawai da haka nan ko daga nan sai ya jire ba ta wuta ba baranta na da tayonoyi saboda tuntuni ka lalata aiki saboda ka sa duk da girman malaika jibril jama'a amma dai sallar ka ba za ta yi ko ina ba saboda sallah wani abu ne wanda yake haƙin Allah shi kadai dole in kai sallah ka yi ta ga Allah in ba haka ba ta amsu ba sai ce wa illa amma lai sai ce to amma in ba dan haka nan ba fa haula'il mushrikun wa'innan mushrikan da aka ambata wa'inda Allah ya aika annabi a cikin su
يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له سوى إن مشركان وا أتكن زتي سين شيدا الله ما دوك كين سركي شيني محلتي كو باش دا أبو كين تاريا أتكن حلتنش شي كدين يكي حلتا جماعة ملورد دون مغاني وهو مشركي واندا أكا ترو النبي هيا يكيس هو جماعة سوى ما سين شيدا الله شيني محلتي وأنه لا يرزق إلا هو كما سين شيدا باب من أرزتاوا دي الدنيا سي الله ولا يحيي ولا يميت الا هو باب wanda yake rayawa babu wanda yake kashewa sai Allah shi kadai sun yarda da wannan azuciyar su wala yudabbiru al-amra illa huwa kuma sun yarda ba mai jijiya al-amari sai Allah ba mai kaida muna ya kawo sanyi ya kazahi ya huddo rana ya huddo wata sai Allah sun yarda da wannan wa anna jami'as samawati sab'i wa man fihinna kuma su sun kudirce azuciyar su cewa gabaki dayan samai bakwai ومن فيهن ده wanda ke cikin samai bakwai wal ardi wa man fiha kulluhum abiduhu da ita kasa da abin da yake cikin ta gaba dai bayin Allah ne sai yarda da wannan wa tahta tasarrufihi kuma sun yarda gaba dai abin da aka ambata suna kalkashin juyawan Allah wa qaharihi da kuma girman mulkin shi to ana yin ni tambaya to tunda sun yarda da wannan kaga wadika wannan abun da aka nuna tsantsar imani ne jama'a to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yace sun musulunta wannan abun ba musulunci bane shine abin tambayan kuma shine abin lura din mutun ya yarda Allah shine mahalicci shi yake halitta ba wanda isa halitta sai Allah ya yarda da cewa Allah shi yake arzistawa ya yarda shi yake rayawa shi yake kashewa amma aka ce annabi ya gaya musu shi musulunci ba in ba su shiga ba kuma ya yake su da takoi to kenan wannan abin da suka yi ya isa shi kadai ya sanya mutum musulunci a'a bi isa ba wannan abin bai kai isa ka cikin musulunci ba kuma in kai la'akari da wannan abin zai tabbatar maka da cewa a yanzu da muke zamani a cikin mu waɗanda muke amsa sunan musulmai akwai wanda suna amsa sunan musulmai a zahiri amma kuma a hakikani Abu Jahl ma yayi su imani tunda waɗannan wanda ake cewa in sun yarda wanda annabi aka turo su aka turo shi cikin su a cikin sa akwai Abu Jahl a cikin sa akwai Abu Lahab wanda Allah ya ce dan wuta ne a cikin sa akwai Utba bin Rabi'a wanda aka kashe shi a yakin Badar manya manyan kafirai waɗanda suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa aka ji sun yarda da wannan amma yanzu abin mawaki a yau a cikin nawa garam sai ka samu wani wanda bai yarda da cewa arziki daga Allah yake zawa kaga kenan a wannan babu sai mu ce Abu Jahl ya yi ka imani tunda shi ya yarda annahu la yarzuqu illa huwa ba mai arzikawa sai Allah amma yanzu sai ka gani wani ya tashi shi yanzu bai yarda da cewa Allah ne zai arzika shi gani yake arzikin shi a hannun wani yake zai shige ya wuta ya ringa ganin cewa wannan mutumin wa in bai sa ba mishi matalauci shikenan rayuwar shi ta lalace to kaga yanzu wanda yake da wannan tunanin in ka dauko imanin shi ka dora a sikeli ka dauko imanin Abu Jahl ka dora a sikeli a babin yarda da arziki imanin waye gaba kaga na Abu Jahl ne gaba to Abu Jahl ma wuta zai je duk da wannan to kai kenan ina zaka kaga yau kuma matsala kenan to shine malai yace fa idza aratta dalila ala an haula al mushrikin alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bi hadha in kana son dalili wanda yake nuna cewa wa'innan mushrikan da aka ambata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su sun yarda da wa'innan abubuwan da aka wadi da arzitawa ta Allah ce da halitta ta Allah ce kana son ka aka maka dalili ko tunda ai dama mu nanu atba'u dalil mu masu bin dalili ne da wanda kawai ya ce to kawo aya ko hadisi to yanzu malam da kawai wannan bai ina aya sai ce in kana so faqra qawluhu ta'ala ta karanta faqar Allah madaukakin sarki ga yanzu malam zai jiyo maka ayoyi ne wanda Allah da kanshi ya tabbatar da cewa wa'innan kafirin sun yarda da wa'innan abubuwan da aka wadi aya ta farko tana cikin surati yunus Allah subhanahu wata'ala ke cewa qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr sayati fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun aya ta farko Allah ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi annabi muhammad ka gaya musu wai shin wani ne yake arzuta ku minas sama'i daga sama in aka ce arzikin sama kai kaga shine iska tana kadawa tarmamuwa tana zawa ta bada haske wata yanzu rana ta fito ruwan sama ya samko girje ya bada wannan duka arzikin waye yake wal ard kuma waye yake arzikin da kasa kawai kashin kawake da biyu gobe in ka zo in Allah ya sabko ruwan saman shi ya sha koshin an kuma ka ringa ganin zaryanya ta huta daga cikin wannan waken har ka je ka yi ruru ka gidanka an dawa an ci kai da biyu ne ka binne amma Allah ya hudo maka sama da dana wai waye yake wannan arzikin amman yamliku sam'a wal absar wane ne wanda yake mallake da ji in aka yi hida zuwa ne yake danna wata na'ura shi shikenan sai yazo yana ji in aka ki danna shi shikenan sai yazo bai ji a kawai ku dai aiwo kuke amma shin shi ba annon ku bai ji wal basar wal absara sannan kuma waye yake mallaka gani ana zamani mutum yana gani kawai ai a gani duk yawa sai gani me ganin ya doke kan shi waye yake wannan aka ce ma annabi ya tambaye su wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake fitar da rayayye daga cikin matacce sai a ce ga taran ta aye shi amma ita ta mutu ko kuma ya ce an mata aiki ana saka aikin ta mutu amma shi dan yazo da rai kaga Allah ya fitar da rayayye daga cikin matacce ko sai ce wa man yukhrijul mayyita min al hayy kuma waye yake fitar da matacce daga cikin rayayye shine sai a ce ta aiho amma dan bai zo da rai kaga Allah ya fitar da matacce daga cikin rayayye aka ce ma annabi ya tambaye su kuma wa man yudabbiru al amr waye yake jiyar da al'amura sai sanyi ya zo an kombi sai zahi ya zo sannan kuma kuna kana zaman lafiya yanzu ga kana anan sai wani kira ka yace gashi nan ana ruwa a wajen kanya sai ka ce mu nan wajen kamasu ne to ka danna wani abu mai ruwan ya iso nan wajen kaga baka iya wannan al'amari ne na Allah ko sai Allah ya ce a tambaye su wane ne yake wannan to sai Allah ya ce fa sayaquluna Allah in aka musu tambaye ga amsar da za su bada za su ce Allah ne jama'a kan mu mance wa munci suna da goma kansu a cikin Ka'aba suna da manyan goma kan da suke bauta dani musu cewa lata ce ko su ce uzza ce ko su ce manata ce take wannan sai su ce Allah ne yake kaga wa'innan ababin da aka ambata dukkan su sun yarda da cewa haƙi ne na Allah shi kadai abin mamaki mu kuma yanzu a da magana akwai wanda bai yarda ba wa'innan abin Allah ne yake kaga imanin mai na cikin halin haulaki sai ce afala tattaqun yanzu wannan abin ba zai sa ku yi tsoron Allah madaukakin sarki ba in wannan abin kadai ya saka tsoron Allah in ka zama kai tunani akan shi aya ta gaba tana cikin suratul mu'min ayyuni ajiri Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون kaga wannan ayoyi ne guda shida ne kawo ana ce ma annabi قل لمن الارض ومن فيها ka tambaye su ya annabi muhammad wai wannan kasai wanda ake takawa wanda aka shimmuda a halittu suke rayuwa akan ta liman tawace ce ba ita kadai ba wannan fiha da abin da yake cikin ta nawa ne in kuntum ta'lamun in dai kun sani kuwa da amsa Allah ya ce sai yaquluna lillah in ka tambaye su za su ce maka na Allah ne sai Allah ya ce musu to qul afala tadhakkarun ka ga amsa shin wannan abin ba ya sa ku azzuwa ku gane girman Allah ku shiga musulunci ku bauta mishi qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim ka tambaye su wane ne ubangijin sammai bakwai kuma wane ne ubangijin al-arshi mai girma duka san san da wannan ko sai ce sai yaquluna lillah zasu ce maka na Allah ne Allah ya ce qul afala tattaqun yanzu wannan ba zai sa ku ji tsoron Allah ba sannan qul man bi yadihi malakutu kulli shay annabi ka tambaye su wane ne a hannun shi mulkin komai yake wa huwa yujibu wa la yujaru alai shi Allah ana neman taimakon shi wajen cimma wani lamari amma wa la yujaru alai ba a neman taimakon wani akan Allah in wani sai ka gaba zaka ce Allah ubangiji ga wannan sai ne gaba Allah ka mune magane shi amma baka isa ba kai ka ce ga wani nan ka je wajen shi ka ce taimaka wai Allah ya jarrabe ka nuna ba a yin wannan wala yujaru alayki sai ce in kuntum ta'lamun in dai hakun sani ku ba da amsa Allah ce sai quluna lillah za su ce maka wannan abin dukan Allah ne sai ce qul fa anna tusharun to taya kuke bari ana kautar da tunaninku ana kautar da hankalinku daga wannan gaskiya kuke bari hankalin ku yana tafiya wani waje kun ki ku fahimta wa gairi dalika min al-ayat mallan yace da ma saura daga cikin wa'insu ayoyin da ba kawo su anan ba wa'innan ayoyin da ya kawo maka kawai sun isa su tabbatar maka da cewa lalle kafiran da annabi ya yake su wa jama'a yakin da aka yi tsakanin annabi da kafiran makka wajen yi da aka yi yaki wajen yaki ya kai dau aka yi yakin badar aka yi yakin uhud kuma aka zo aka yi yakin ahzab su in dai wanda annabin ya fito a cikin su sune annabi ya kada takobi kalmu man ce sun yarda da wa'idin abun Allah yake yi to kaga kenan yau in aka wayi gari musulmi dan musulmi ya zo yana sallah kuna sallah da shi yana azumi yana bada zakka in dai a wa'innan bangaren ya samu matsala to kaga kenan a haihuwa da shi da wa'innan kafiran basu da bambanci saboda su ma sun yarda da wani bangare na tauhid kuma wannan shine yanzu babban matsalan da ake fama da shi a al'umma su rasa tauhidi mutane sun waye gari sun zama mushrikai a cikin rayuwarsu duk abin da mutum zai sai yayi shirka an sanya malamai da bokaye a gaba to in mutum ya kasance yana yin wannan abin kaga ai imanin shi ya tashi aiki kenan babu imani tare da shi in kuma mutum ya mutu babu imani ya tai ga Allah babu yanda zai samu tsira a gaban Allah subhanahu wataala saboda a mushriki yaje inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha duk zinubin da mutum yayi in yaje wajen Allah Allah cikin rahaman shi da tausayin shi ga bayi yana iya kyale shi ya yahe ne amma in ka kusura ka je ma Allah da shirka daya to aikin ka hoshi kenan kai ka shiga cikin halin haulai koda an shiga cikin wuta ana tsawo mutane a cece su to kai babu inda zai sunanka ya fito cikin wanda za a ce ta saboda a mushriki ka je ma Allah Allah madaukakin sarki ya kare to sai mallan yace idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha idan ka tabbatar da cewa bayan ka karanta wannan ayoyi ka tabbatar da cewa su in sun yarda da cewa Allah shine yake wannan abun da aka zana walam yudkhilhum bit tauhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk da cewa sun yarda da wannan hakan bai sanya su ba cikin tauhidin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kiran su zuwa gare shi tunda har ya yake su da a ce bai yake su ba kaga ya ce eh to sun yarda da wannan kenan sauran ma shi kenan amma duk da sun yarda da wannan annabi yake su kaga wannan ginin na cewa wannan abin bai sanyo su ba cikin tauhidi sai yake cewa wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibada to kaga daga nan zakka gane da cewa tauhidin da suka kiyarda da shi shine tauhidi na ibada ko kuma kace mishi tauhidul uluhiyya shine kace ma tauhidul ibada sun yarda da tauhidin rububiyya ne amma ba su yarda da tauhidin uluhiyya sun yarda da rububiyya ta Allah subhanahu wataala shine mahallicin komai amma wajen uluhiyya wa ana sarful ibadati lahu wahdahu anan ne aka samu matsala da su sai suka ce su kan ba za su yi sarful ibadati lillahi wahdahu ba za su suna da wasu tsani wanda su ne za su ma ibada din shine tauhidul ibada sai ce alladhi yusammihu almushrikuuna fi zamanina al-i'tiqad awan mushrikan wannan zamanin shine suke cewa i'tiqadi sun sauya mishi suna a maimakon tauhidul ibada sai suke cewa shi i'tiqad yanzu zaka ga suna cewa ai wannan wani abu ne da ya shafi i'tiqadi kaga mutun ya miƙe zumbar a cikin jama'a ya ce to ai shi wannan lamarin na aqida a zuciya yake ba ruwanka da abin da mutun yake yi wannan alaka ta ce tsakanina da malamina dole rayuwa yayi an nemi tsari saboda haka ya bani tsari tunda dai ina sallah ina komi to kai baka san ba abin da yake zuciya tsakanina da Allah wannan tsakanina da Allah ne kalkashu wannan shine abin da suke wai ma'ana wai an waye gari mutum yana zuwa masallaci yana sallah da shi in yana yin azumi to dan yaje yana yan bunne-bunnen shi na zuwa wajen boka ko kuma yaje yana dan bautan kabirburran shi da sauransu wannan ba matsala bane ba kai da kake kallon shi kalkashu ka bar shi zuciya ai a zuciya take kuma kai baka ganin zuciyar shi saboda haka a bar shi tsakanin shi da Allah kuma bai so ya ce mishi kafiri wai ya ce maka wai shi ma yana da aqida abinda suke wadi kenan shine mallan ya ce wannan to mushrikan zamani ne suke wadi wannan abu saboda babu yanda za a yi wanda yake bautan kabari kana kallon shi wai kuma shi kenan a cigaba da ce mishi musulmi ba zai yi ba kuma in ka zo ka ce mishi shi ba musulmi bane sai ya ce a ka kafirta musulmai ina kake musulmi tukuna wanda yake musulmi ya aka ce mishi ba musulmi shi zai ji ciwo amma ai asalin kai ka fita daga musulunci tai na kuma har lokaci so a ce a kira ka musulmi yanzu jama'a wanda yake bautan kabari ina shi na musulunci kai kana da Allah ka daban wanda kake bautawa ba Allah ba wancan mahallicin kowa da komai shine kake bauta ma a kai kana da naka wanda kake bautawa kaga kenan baka amsa sunan musulmi dan an ce ba kafiri har dama ciwo amma sai kaji mutun ya wuto yana cewa a ana ta kafirta musulmi na musulmin suke duk shine abin tambaya din kaga wannan shine suke ce mushi al-i'tiqad inda muka san kashi na tauhidi akwai tauhidir rububiyya tauhidil uluhiyya tauhidil asma'i was sifat akwai sauran nau'ika na tauhidi da malami suke ambatawa amma wayannan sune uku shahararru to in kana da daya biyun baka da su kaga bane har yanzu dai kana da matsala a tauhidi in kana da biyu baka da daya nan ma kana da matsala dole sai ka hada ukun gabaɗaya ka tabbatar da su cikin rububiyyan Allah ka yarda Allah shi kadai ne yake wayannan abubuwan da aka wadi to wannan kafiran makka ma suna da shi shine muka yi da wadin ayoyin su uluhiyya shine duk abin da zaka yi na ibada ka tabbatar da cewa Allah shi kadai zaka ma kalka hada da kowa zaka yi bauta ne ta sallah shi kadai zaka ma ko dan mutane su gani ma kalka yi kawai Allah shi kadai zaka ma bauta dan ya gani shi kadai kuma ya biya ka lada sannan kuma zaka yi aikin haji ka yi shi dan Allah zaka yi sadaka ka yi ta dan Allah zaka zubda jini kalka zubda ma bokaye da aljannin da baka ganin su asa ka ringa neman danyen bakin dan akuya da mai kahohori da waye wani ne a ce za a yanka in aka zubda jinin kaga an zubda ma wani Allah jini wannan shine azzabu li ghayrillah kaga tashin layin mushrikai za a zubda jini ne dan Allah kawai to in kai wannan ka tabbatar da tauhidul uluhiyya yanzu tauhidul ibada in ka yana nan zamzam kana da dabi to sirrin tauhidul asma wa sifat tauhidul asma wa sifat shine ka tabbatar mu da Allah sifofin da ya tabbatar mu da kanshi da kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mushi Allah ya ce yana da hannu yana da gani yana da ji to ka tabbatar mushi yana da wayannan abubuwa bakka da hurumin kai wata fasara daban ba zai yi ba Allah ya ce yana da hannu yana da ji kai ka ce a ba ji ake nihi ba kamar to kai ka zaka fasara ma Allah abin da yake nufi ne Allah ya faɗi ya ce yana da hannu to kawai Allah yana da hannu to yanzu an gaya maka to sauran binciken ba naka bane baka da hurumin kuma ka ce to yaya hannun Allah yake ba anan kuma ba al'amarin ka bane Allah ya ce yana da hannu ka tabbatar mushi shikenan abin da ke bukata da gare ka dama kai ai kwallo ka ba za ta iya maka inda hannun Allah yake ba so to saboda ya zaka yi kwallo ka ta iya daukan yanda hannun Allah yake bayan kuma ka san da cewa Allah ba irin ka bane ba kinan tunda ya ce yana da hannu ka tabbatar mushi da hannun aka tambaye ka Allah yana da hannu eh yana da hannu shi ya faɗi shikenan yaya hannun shi yake ya bar maka shi sani Allahu a'lam shine kawai abin da yake so ka tabbatar in kai haka kaga tauhidin kana al-asma wa sifat yana nan a inda yake yanzu ka cika tauhidai guda uku yanzu ne kake da aqida yanzu ne kake cikin masu tauhidi amma in ka bari ɗaya su fice maka daga cikin ukun nan to gaskiya wato ba kai da tauhidi kuma kana daga cikin wanda ake jiye musu tsoron hadawa cikin shirka da Allah subhanahu wataala sai malam yace kama kanu yad'una Allah subhanahu wataala laylan wa nahara kamar yanda suka kasance suna roƙon Allah subhanahu wataala dare da yini wayannan mutanen wayannan wannan su wayannan kafirin da aka ambata a cikin su akwai wanda suke bautan Allah dare da yini su roƙi Allah cikin bautan su in suna so wata bukata su ta biye su daga nan su roƙi Allah to amma thumma minhum man yad'u al-mala'ika kuma a cikin su akwai wanda zai yi ringa roƙon mala'iku li ajli salahihim suna roƙon mala'iku ne suna ganin wai mala'iku mutanen kirki ne wa qurbihim min Allah li yashfa'u lahu kuma suna ganin ai mala'iku kusa suke da Allah to bari a yi a nemi cikin su shi yasa suke roƙon su kaga daga cikin masu roƙon mala'iku akwai wanda ake ba su wuridi kaga a ce wani malami ya baka wuridi sai a baka wuridin jabara'il a ce ka ja kawa 70 ka zama na asa cikin dare ya ce maka cikin dare kuma ka zo ko ban daki to ka zama na kana jabara'il ko mika'il wannan sunan mala'iku ne to an baka wuridin mala'iku kana ya in aka ce ka kai adadi 70 kuma wai ka wadi bukatar ka to jama'a da Allah ka roka ana kaga ka roki da zai da kai aka yi sallar lisha yanzu kuma ka zo kana roƙon mala'ika jibril ka garwa yake yanzu ka wuta daga cikin sahu musulmai ka da mushrikin ka sirfa saboda wato haƙƙi na roƙo roƙo jama'a ibada ce ka roƙi wani abu wannan abin ibada ne shine a waccan ayan Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni in amsa mu ko sai yace wadharul ladina yulhiduna fi asma innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri yanzu da yace ud'uni astajib lakum ko he an wani kalma addu'a ud'uni addu'a kaga roƙo kenan ko amma da yazo riya ayin sai yace innal ladina yastakbiruna an bai ce du'a bai ce ibadati wanda suke yin girman kai ga ibada ta a maimakon ya ce ga roko na sai ce ga ibada ta wanga malamai suka ce to wannan yana nuna maka cewa roko din ibada ne to kai an yi isha da kai kuma ka zo kana roƙon malaika jibril kenan ka bauta ma malaika jibril daga da sahi aka ce maka mai bautan malaiku ka kai mamaki shi kin ne kai saboda ka bauta ma malaika sai ce wa yad'u rajulan salihan mithlallah a cikin su kuma akwai wanda yake bautan mutunan kwarai kamar lata ai lata ma mun ambata a darasi na baya muka ce mutunan kwarai ne daga mutanen da suka rayu da annabi no abin ya ci gaba ake bauta masa aka ringa yin gumkin su har ya zo ga kasashen larabawa to a cikin su akwai wanda yake bautan mutunan kwarai shine kamar a samu wani babban mutun a garin nan ya ce ka ai wani wali ne ya ce wali wani yanzu bayan Allah ya mishi cikawa a maimakon a kai shi makabarta ta musulmi a neman guri ko cikin gidan shi ko can bayan gari ake yin shi a ce anan kabarin wali ko an akwai wanda yanzu na hakura su kai shi makabarta dan ka musu musiwa rita su ga yi musiba ce yake musu dan sun kai shi makabarta kuma ya gani an sa karo aka sa karo a tayi a neman tsakuwa mai tsada warar wannan sai a zuba a sama yanzu da Allah kai su makuntai sai gani ana wata wani abu na musamman a gurin wai shi wali ne zaka yana cewa wali ne kenan yanzu tunda shi wali ne duk in kana da wata bukata ka ta duniya wai in ka tayi wajen kabarin karo ka wai shikenan wannan addu'a zaka gani kamar yankan wuka wai bukata ka ta biya to ni na rasa menene alaka an san addu'a da wannan kabarin anan ne ai gizo yake saka me yasa ake alakantar da amsan addu'a da kabarin kaga wannan abin yayi daidai da abin da kafiran na lokacin annabi suka yi tunda su ma sun sa wannan guma kan ne tsakankanin su da Allah sai ce au nabiyyan mithla isa ko kuma mutun ya sanya tsani tsakankanin shi da Allah a matsayin annabi kamar annabi isa alaihi salam shine mutun ya ringa bauta ma annabi isa anan mallam ya ce mithla isa kamar annabi isa misali ne bada wani yana iya dauka annabi muhammad a matsayin abun bauta akwai wanda suke bauta ma annabi muhammad kalka gani shi shugaban manzanni ne baradin Allah in ka bauta ta mushi wuta zaka bauta annabi batta kai kaga ci ba bauta ma annabi annabi manzan Allah ne ba abin bauta bane abin bauta shine Allah kuma wannan abin da kake gane waɗi din bautan ta annabawa da bayin Allah wai ake wa da gaskiya yin ta ake yi akwai wanda suke yi haƙu kuma ita bautan kamar mutane watakila suna ma bauta mummunan fahimtar mutane me yake ni da bauta bauta ba sai ka zo kai sujada a gurin shine bauta yanzu kawai surfan ka daga hannu ka roki wani abu cikin abin da kai ka san sare shi wannan bai ya iya maka shi sai Allah ka zo ka roke shi kawai kuma ka yarda zai maka kaga wannan ita ce bautar da ake wani tunda haƙin Allah ne ka dauko ka bashi yanzu abin ya huce ga mutane ni a cikin Madina a Madina naga wanga abin da ido na kuma wanda ya ba ma baki bane dan ka gane duniya cike take da mushrikai har wararen ma akwai su a cikin Madina wa an binne wani mutum a cikin makwantan baqiya za mu mutu kawai wani yahudi da sakwat din shi anan yahudi wata alkwalbash kawai ya zama ya kwaso kasan makwantan baqiya yasa a cikin kalawa abin ya bani mamaki kwarai da gaske sai na tambaye wanda ce to shi yanzu wannan mi zai da wannan kasa sai ya ce a ai shurta bisa ganshi ba yace police bisa ganshi ba ma da ya san kwaci yace wallahi mushrikai ne zuwa zasu yanzu wannan kasai Allah kadai san me za a yi za a je a hada wani sadabar ne a gama da aljinnu ko a ma wani asiri ko a hauka ta wani ko kuma a ce a wannan kasa in aka ta yi za a nemo a shika ta ne ta zama maganin wani abu dole na si babu iya abin da mutane suke kaga yanzu shi wannan me yasa aka ce sai kasan makwantan baqiya saboda a cikin makwantan akwai sahabban annabi akwai diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai matan shi a ciki kenan sai a ce to tunda suna can a dako kasai to yanzu sai kai tunani yau inda a ce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gode yake ni kake tunanin zai fara wani ai ina ga abin da zai faru ba kai ba tunani amma su ma dai waɗanda suke Allah ya ba su jagoranci abin annan su da yake suna da hikima sai suka zo suka kille shi bayan sun kille shi an binne sai aka yi daki daya a sama aka rihi wanda shi daki na harkon kwanda ne ne babu yanda za a iya bude shi ba shi da kyauri kawai gini ne aka yi aka tada katanga bangare hudu kuma aka rihi sama aka kara yin daki na biyu shi ma aka rihi shi babu yanda za a yi sannan na uku ya kai raga yanzu yau muka tai Madina muka tai ziyarar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragar ce muke gani muna salamu alaikum ya rasulullah ko kaga ma an bude ma mutun ragar ya shiga iya ragar ce in yake katanga ce zai iske wanda badda da kowa kaga babu inda zai shiga cikin kabari in ba haka ba samun lahiyar mutun amma yanzu wai katan mushriki sai ya ce maka to ai kabarin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana kaza jama'a in aka lura inda masallacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a da da kuma inda yake a yanzu za ka gani ya samu takawuri masallaci ne wanda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce girman wanga masallacin dukan shi da kadan kaka ana fada shi to shi kuma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu an binne shi ne a cikin inda ya rasu cikin dakin nan na Aisha radiyallahu anha bukata ta kai ana fadada masallaci daga yamma ana wadada shi daga yamma sai wani lokaci bukata ta kama ana so a wadada shi daga gabas saboda gabas din akwai yini to yanzu ana so a yi rai doko kabarin Annabi za a yi masa shi gabas ko kuma kawai gina masallaci zai shi ne suka yi ijtihadi malaman lokacin suka ce to kawai tunda masallaci shi kabarin Annabi ba za a yi masa shi ba shi kuma masallacin akwai hili daga gaba kuma hilin daga gaba ana bukatar shi don saboda masallaci guri ne da al'ummar duniya suke zauwa to kawai a gina masallacin daga gaba kaga yanda aka yi masallacin Annabi kabarin Annabi ya shiga cikin masallaci din ijtihadi ne suka gani babu yanda zai saboda kabarin ba masallaci ba zai ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga na Abubakar ga na Umar sai kace to kawai a rihe su in yi su sai a cigaba da fadada masallaci wanda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kullu cikin fadada shi ake ko yanzu ka tai Umar an ka tai sai kaga ana gini za a fadada shi to amma yanzu ka samu wani zai kawo maka hujja ce to ai ka tai Madina ma akwai kabari a cikin masallaci ka duba gani wai so yake ce to shi ma kenan yana iya aje kabarin shehu a masallaci ka yi wata hujja Allah madaukakin sarki ya datar da to kaga wa'annan abubuwan duka shi yanzu Muhammad bin Abdul Wahhab wannan da muke karanta littafin sa jama'a a wace shekara ya rayu muka ce an yi shekara ta 1115 yanzu kusan shekara 300 da suka wuce baya har da wani abu awai a lokacin shi ne wai yake fadin wannan abin saboda ya gani ra'ayil ayin akwai masu wannan abu hallo akai dan fodiyo a bayan shi shi ma dan fodiyo cikin littattafan shi duk ya ga wannan abin yayi bayanin su amma har yanzu mutane duk wazin da suke daki musu basu shi har yanzu akwai masu wannan abu kaga wannan ya tabbatar maka da maganar Allah da yake cewa al'amla anna jahannama innal jannati wan nas ajma Allah sai ya cika wutar jahannama tare da aljannu da mutane saboda duk wanda zaka kama wani wa'azi shi ho ba yaji ba kawai wannan abin yayi imani da shi ne bai iya wasa haka kuma zai mutu yaje ga Allah to ita lahira inda ta kakallo ba wanda in yata yake lekowa eh dawo duniya ba ku labari dan ku yanda abin yake a kowa in yata ya gani to kai ma sai ka tsaye ka ga inda lamarin yake kawai in kana gyara baka gyara tun daga nan Allah madaukakin sarki ya datar da si mallan yace wa arafta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha ash-shirk kuma in kasan da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su akan wannan shirkin da suke yi ta roƙon mutunan kwarai ko mala'ika ko annabi wada'u ila ikhlasil ibadati lillah kuma annabi ya roƙe su su tsantsar da ikhlas su tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki tare da ikhlasin ka cikakke sai ce kamar qala ta'ala kamar inda Allah madaukakin sarki cewa fala tad'u ma Allahi ahada shine can bayo din da kitawa wannan masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada nan kaga nan ma ya amfani da kalmar fala tad'u kada ku yi roko amma yana nufin fala ta'budu ma Allah ya kada ka bauta ma kowa tare da Allah ma'ana shi Allah abin da yasha ya bauta shi kade yake ma sai ce wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa a wata ayata daban lahu da'watul haqq a gare shi ne kira na gaskiya yake wallazina yad'una min dunihi wa innam wanda suke bautan wani Allah wanda ba shi ba la yastajibuna lahum bi shay'in wa inda suke bauta ma in ba sa amsa musu da komai ta Allah jama'a yanzu wannan ayat karar tana bayani amma kai wani yana roƙon wani gashi na Allah ya ce walladhina yad'una min duni wa inda suke roƙo wanda ba Allah ba kuna roƙon shi kun bar Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa amsa muku da komai kun yi da roƙon ku amma ba su yi amsa mu kai ka zo jikin wata katanga an ce maka katanga wa wani wali ya taba dirawa daga nan kawai ka zo jikin katanga kana ta roƙo katanga kuma take so ta amsa mu yanzu an gaya maka hankalinka mai nan ai ya kamata ka sa kanka cikin marasa hankali sai ce wata haɗakta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahum li yakuna du'a kulluhu lillah kuma ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi su ne dan li yakuna du'a kulluhu lillah duk dan saboda addu'a ibada ya kasance roƙo gabaki ɗin shi ya koma ga Allah subhanahu wataala. Wannan anan da malamin yace qatalahu liyakuna du'a kulluhu lillah, zaka samu a cikin wasu nuskohi na wannan littafin sun kawo suna cewa kamal liyakuna ad-din kulluhu lillah a cikin wasu nuskohi aka suka rubuta. To amma duka ma'anar tana nan akan tsari guda, ad-din addu'a al-ibada duka abu guda ɗin ne. In za a tsantsanta addini, a tsantsanta shi da Allah. In za a tsantsanta ibada, a tsantsanta ta ga Allah. In za a tsantsanta roƙo, a yi shi ga Allah shi kaɗai. Wadhabhu kulluhu lillah, yace kuma yanka da ake yi ya kasance gaba ɗaya na Allah ne. Yanzu da muke yin yanka, kaga shi wani kawai in ya tashi dai ya san dai da cewa yankan wannan da yake yi kawai yana yi, ya yanka kaji ne don ya ji daɗin shi kawai, ko kuma ya yanka rago a mai mai shiru ya ci nama, shi ya bin nisan kenan. To ba wannan bane ake magana, ana nihin yanka irin na taƙarrubi, shine mutum ya yi yanka sai ya roƙi Allah wannan yankan da ne a dalilin shi Allah ka mini kaza, wannan ja'iz ne a addini. Kana iya sai ɗan akuya ka yanka zub da jinin wannan da kai ka ce na yi wanga dan Allah, Allah saboda wanga da ne Allah ka biya mini buƙata ta kaza. Wannan abin ana yin shi a addinance, kuma shine taqarrubi, kuma ba sai ɗan akuya ba, ko kaza ka yanka iya ƙarfinka. Menene garadin? Garadin shine ka zub da jini dan Allah. To wannan shine abin da malaki ne, wadhabu kullu lillahi, yanka ya kasance gaba ɗaya na Allah. To ai kaga anan giza ke tsaka, anan ne wasu suke zuwa su yanka dan aljannu ko? Sai a ce a yanka zakara mai kala kala, a yanka wannan yankan kai kamar kana ganin malamin da ka taiwayen shi ko bokan da ya saka wai shine kake yanka ma. A hakikanin gaskiya ba haka bane, shirka ce aka saka kai. Shi bokan ko shi malamin da ruhani ke yake da ruhani ko da aljannu, aljannin ne suka ce a gaya maka ka zubu da jini iri kaza, kuma kai sai da ka zubu da in baka sa ba dan Allah kai kai ne duddun saboda sun ce maka kai, kaga kai dan saboda aljannu ke. Wannan shine matsalai, wannan ita ce shirkin da ake magana. Kai yanka wanda ba dan Allah ba, kaga ba dai ba kake da wanda zai tashi ya ji asusun shi yayi kwari aljihun shi da kyau, ko an yi musu biya an yi zalal, ko kuma dai an samu ribar kasuwa ya ce to bari in kyautata ma iyalina a so dabba a yanka. Wataƙila in ya yanka dabban ma shi kenan, in aka zubar jini sai ya kirawo malamai ya ce to a taya mu da adda wannan dabban da muka zo da mun yi dan Allah, Allah biya mana buƙatar mu kaza. Yanzu da shi kaga wannan da wancan da ya tayi wajen malamin ya ce a ai wannan ne makwabcin shi ya sayo shi gaba yake so a halaka mai shi ya kwace mishi yan kasuwa, sai mutunan ko malamin ko bokan sai ce maka a to ya ka nemo wani ɗan akuya mai jan ƙaho, kuma kai ka tai ka nemo kuma a yanka a gabanka, kai ma dai ka san ba dai kake da kai da wancan. Shi wancan musulmi ne mumini, kai kuma mushriki ne. In kuka mutu a lokacin nan shi za a kyautata mai zato, kai kuma wuta zaka, in dai ba tuba kai ba saboda kai mushriki ne, ka mutu akan shirka. Shi ne ce wan nadhru kulluhu lillah, sannan kuma annadar shi ne addawal, addawal ya kasance shi ma gaba ɗaya na Allah ne. Mene ne addawal? Shi ne ka ce Allah maɗaukakin sarki na yi maka alƙawali zan yi kaza in Allah ka biya mini buƙata ta kaza. Duk da malamai suna ganin wanga abu makaruhi ne, jamhurin malamai suka ce makaruhi ne mutum ya yi addawal, kamar ka ce to Allah bana ina yin baka zan yi azumi 30 in na sami ikiri, Allah in ka bani ikiri zan yi azumi 30. Tawarar da Allah ya baka ikiri wannan azumin 30 ya zama wajibi a kanka, wannan shine addawal. To wasu daga cikin malamai suna ganin wanga abin makaruhi ne, me yasa? Saboda suna ganin kaman wai bawa yana shartanta ma Allah ne shi ba zai yi bauta ba sai ya miyo nawa, kamar ka ce ma Allah ne to Allah ni azumin nan na lada ba na yi ba amma in ka bani baka zan yi. Ai shine ma'anan ko in ka duba wata ma'ana za ka gani kamar haka ne. Shi yasa wasu malamai suka ce makaruhi ne mutum ya nada, amma dai ja'iz ne in mutum yayi ba cewa yayi ba daidai ba, tunda akwai shi yazo a cikin nusus ana yi. Kenan in mutum yayi nazar to yayi kasance nazar kin da zai yi gabaki ɗayan shi kasance na Allah subhanahu wataala, kada kai nazar ga wani Allah. Shine nazar ga wani Allah shine ka je ka ce ma wane ya maka kaza in bukata ta biya da abin da yake so ayi, kaga in bukata ta biya kenan me kake ni in ya biya maka bukata ke, kaga kenan nazarin in ka ba dan Allah ka yi shi ba, kuma ka yi shi ga wani Allah ba ga Allah subhanahu wataala. Shine ce wal istighasatu kulluha billah, kuma ya kasance istighasa shine neman dauki, ka shiga cikin wani hali na kakanuka, hali na kunci, hali na tsanani, sai ka nemi a kawo maka dauki wannan halin da kake ciki Allah ya yaye mashi kaga duk duniya ba wanda yake da iko akan wannan in ba Allah to yanna abun ya kasance in zaka nemi taimako a lokacin da kake cikin tsananin kunci ka nemi wannan taimakon ga Allah subhanahu wataala shi kadai kaga wannan ai ayoyi da yawa sun tabbatar da cewa kafirai ma duk da san suna bautan gumaka din amma in sun shiga cikin kunci ruwa Allah sai fa idza rakibu bil fulki Allah ya ce da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ilal bari idza hum mushrikun in suka hayo cikin jirgin ruwa wanda yake ya san yanda jirgin ruwa yake da kuma yanda tsarin teku yake wanda in ka shiga tsakiyar shugaban ka baka ganin karshe baya ba karshe nan dama baka ganin komai sai ruwan to yayi kuma igiyar ruwa ta fara juyawa ka ringa ganin jirgin naku kamar ana nema a cilla shi kuma kai kana ciki kaga mutuwa ga dangane ki anan yanzu kana tunanin akwai wani abu da zaka danna ya tsiratar da kai to anan kuma shine kafirai in aka shiga cikin wannan halin ana balaguro in jirgin igiyar ruwa ta fara juyawa sai a ce to duk wanda yana da wannan gumiki ma ya jewa shi cikin sai a ce kowa wudo kayan shi a lalibe duk ko in kana da dan guntun gumiki ya dauko shi a jewa sai a ce to kowa ya koma ga Allah wannan gurin ma akwai matsala to shine yanzu a wani yake ba da labari daga cikin magabata irin wannan haka ta same su suna tayya da igiyar ruwa ta kada sai ka ce to kowa ya koma ga Allah igiyar ruwa ta fara kada saboda in ta kada tana iya gicce muku kwalakwalen da kuke ciki to shine ana bubbincika kayan kowa za a hudo kuma ka sai aka hudo wani gumiki da aka sassaka da dabino da dabino aka yi gumikin ka duwa gani da komai ma kirkira shi kuma a kirkira gumiki da dabino kuma Allah a ringa bauta mi yace an dauko shi za a shewa hay tuno ashe shi guzurin shi ne kuma kayan abincin shi ya karewa kuma gashi ne ya fara yin yawa aka je waro gaban ana tayi yau to ba zai bashi tuwo ci sai yace to jama'a wannan shi wannan ba a shewa shi ba da mu shewa shi mu ya sara gwara a gugu tsira shi kowa ya tsira ban shi a samu da maganin yawa yace sai aka rarraba wannan ubangijin muna kallo yau ga ubangiji ya cinye shi to kaga a haka suke sai su koma ga Allah in Allah ya kubutar da su aka hudo daga ruwan aka komo gefen teku an tsira yace idahum yushrikun sai su koma kuma suna bautan wani Allah sun mance da Allah ya kubutar da su to shine nake cewa istighasa ta kasance ga Allah kaga kuma wannan istighasa din wato ita ce yake cewa isti'ana a wata ma'anar ta daban neman taimako kuma kaga irin wannan wannan dan abin ne kuma yata da kura a kwanakin baya a cikin Kano cikin Najeriya da cikin kuma wani malami ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bai neman taimakon kowa sai Allah ciki na ka meta alhali kuma wannan kullun karanta shi muke a cikin sallawa Allah kalla su 17 a wuni kaga wanda yake na maka cewa al'umma har yanzu akwai sauran aiki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu sai ce wa jami'i anwa'il ibadati kullu halillah sai ce kai ba wa'annan da aka zano ba gabaki ɗayan dangi na ibada wanda aka zana anan da ma wanda ba a zano ba su kasance gabaki ɗaya lillahi na Allah sai ce wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil islam sannan kuma ai yanzu da aka ambata bayan ka sani da cewa lalle tabbatarwar da suka ma tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil islam bisaye su cikin musulunci ba tunda ai an ce sun yarda da Allah shine mahalicci sun yarda da Allah shi yake arzuta wannan shine tauhidir rububiyyah din to su kafirai sun yarda da wannan suna da tauhidir rububiyyah kenan amma lam yudkhilhum fil islam duk da suna da wannan hakan bisaye su cikin musulunci ba wa anna qasdahumul mala'ikata wa awil anbiya'i awil awliya kuma da suke nufatar mala'iku da annabawa da waliyai yuriduna shafa'atahum suna neman wa'annan su taimake su su cece su wattaqarruba ila Allah bidhalika kuma wai suke neman wannan abin ya kusantar da su ga Allah huwal ladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum wannan abin shine ya halatta jinin su ya halatta dukiyoyin su abinda malamin yake so anan shine su da suka yarda Allah yake arzutawa da suka yarda Allah yake halittawa suna da wannan tare da su amma kuma suka zo suna nufatar mala'iku wasu suna bautan annabawa wasu suna bautan waliyai ba dan komi ba sai dan wai wa'annan din su cece su suna ganin su bisu kai su roki Allah ba sai in an sayo wa'annan a matsayin tsani malamin yace to ai wannan abun huwal ladhi ahalla dima'ahu shine abin da ya halasta jinin su hal aka yake su ake kashe su wa amwalahum shine abin da ya halasta dukiyoyin su in an yake su kuma dauko dukiyar su ta zama ganima ba wani abu bane to kaga yau aka mai doji hadi kenan da yawa daga cikin wanda muke tare da su wanda an yake su tunda abin da ya halasta jinin wa'incin su ne zai halasta jinin wa'innan nan yanzu amma yanzu kaga yin jihadi an yi shi a gehe ko kuma Allah ba goge shi bi jihadi ne na har zuwa ran da za a busa kafan tashin alkiyama ba goge shi ba to wannan shine tsantsar abin da malin yake so ya nuni ba wani abu bai sa annabi ya kisa saboda su wasu suna bautan mala'iku da annabawa ne da waliyai sai suna ganin wa'annan din su ne kaman a matsayin tsani tsakanin su da Allah kuma yanzu mai yaki haka ga mutun ya shawo la haula wala quwwata yo yana so ya kwatanta ma bayin Allah cewa ai Allah ma ba a zuwa gare shi kai tsiye sai yake so ya kwatanta maka waye kaje ya ce maka to ai gwamnatin jaha ma an zo an ga protocol waye Allah yake kwatanta da gwamnatin jaha kuma wasu ne yake maka bayanin waye kaman su ya kamata a rike shehunne su ne tsani zuwa ga Allah sai yake ce maka waye gwamnatin jaha ma waye yana da protocol ba a ganin shugaban kasa sai an sha wahala an nemi audience an yi wane ne wane ne wai duka bayani ne yake sai ma wai ya kamata kayan ka ga Allah ka biyo daga shehu wato karasa in mutun yana maka wannan hankali bayani ina hankalin shi ke tafiya yanzu shi Allah yayi kama da shehun ka shi Allah yanzu alakan Allah da bawan shi kai tsiye kai an sa wani ya shiga tsakani kaga wannan ba gaskiya bane sai ce arafta hina idni tauhid allazi da'at ilayhi ar-rusul yace in ka fahimci duka wa'annan abubuwan da aka ambata a baya yace to lokacin nan ne zaka fahimci haƙiƙanin tauhidin da manzanni gabaɗaya suka kira zuwa gare shi duka manzannin Allah irin wannan tauhidin da suka kira gare shi abauta ma Allah shi kadai kada a sa kowa a tsayani tsakankanin bawa da Allah sai ce wa aba anil ikrar bil mushrikin kuma irin wannan tauhidi shine mushrikai suka kiyarda da shi suka kyamincewa da shi wa haza huwa ma'ana qaulika la ilaha illallah malli yace kuma wannan shine ma'anar la ilaha illallah da muke faɗi kai kowa ya iya cewa la ilaha illallah a bakin shi amma wai shin ita la ilaha illallah din wannan akwai ta a aikace cikin ayyukan mu anan ne matsalar take zawa yanzu mutum zai ce in ko tuntube zai ga mutum zai yi la ilaha illallah amma kuma cikin ayyukan shi za ka gani babu la ilaha illallah kaga kenan ta zama to a baki alal lisani faqat wa laysa alal a'mal wa laysa alal jawari ta kasance akan halshi babu ita a cikin gabbai sai ce fa innal ilaha indahu su wa innam mushrikan kalman ila a wajen su huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur shine wanda ake nufata da wa'annan abubuwan da aka zanu saboda ai al ila shine abin bauta abin bauta shine al ila ma'anar shi kenan da larabci abin bauta al ila to kenan yanzu idan aka ce la ilaha babu abin ma bauta me yasa kake ganin aka zo kalmar shahada wajen fassara ta malamai ya ce la ilaha ma'budu bi haqqin illallah saboda in kace la ilaha illallah la ma'budu illallah baka fassara la ilaha illallah daidai ba kace la ilaha illallah ba abin ma bauta sai Allah amma dole ka kara ni bi haqqin da cancanta da gaskiya saboda shi Allah da cancanta ne cancanta bauta mai ba wai dan a kore sauran abawan bauta bane ba bauta mishi a shi ya cancanta ne a bauta mishi saboda abubuwan da ya maka kadai sun isa su sa shi ka bauta mishi ka wasa bautan koyo kaga kenan cancanta shi ta sa ake bauta mai to shi yake cewa su a wajen su duk abin da ake wanda ake nufata da wa'annan bukatun shine ila sawa'an kana malaka ya danganta shi wanda ake nufatan mala'ika ne aw nabiyyan ko annabi ne aw waliyan ko kuma waliyi ne aw shajaratan ko kuma wata itaciya ce ai kuma sai wata itaciya ko aw qabran ko kuma wani kabari ne na wani da aka binne aw jinniyan ko kuma wani aljini duka mutane suna yi sai ya ce to dukan su wannan a wajen su sune ila kaga kenan in ka komo kana bautan wa'annan la ilaha illallah in ka ta samu matsala kaga ka komo baka bautan Allah shi kadai sai ce lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir su masu bauta ma wa'annan abubuwan da aka zanu a cikin zuciyarsu ba sa nufin cewa al ila abin ma bauta al-khaliqur raziqul mudabbir shine wannan mahalicci mai arzitawa kuma mai jujuya al'amura fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu kama qaddamtu laka ai su sun san da cewa wannan kin shine Allah shi kadai kamar yadda malin yayi bayani sun san da cewa wannan mahalicci mai arzitawan Allah ne shi kadai kuma shi kadai yake wannan amma wa inna ma ya'nuna bil ila abinda suke nihi da al ilahu ma ya'ni al mushrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid shine malai yace abinda mushrikai a wannan zamanin namu suke cewa sayyid sayyid wannan kalma ce wadda mushrikai musamman mushrikai daga cikin larabawa suke amfani da ita sai sayyid sai ka yance sayyidina kaza sayyidina kaza sayyidina kaza to wannan sayyidina in su wasu ne suke amfani da ita watakila mu mana a kasar Hausa muna da wata kalma da muke amfani da ita mu anan an yi amfani da kalmar wali a kasar Hausa ita ce kalmar da ta shahara ake amfani da ita nan gidan waliwa ne nan gidan waliwa ne nan kabarin waliwa ne a ga ta kalmun waliwa ne wai yanzu kayan da wali ma ya saka ya bari sun zama abin nuna kaga daga nan ake wucewa to shine ne yake cewa su ma abin da suke nufi kenan fa atahumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yad'uuhum ila kalimatit tauhid ana cikin wannan yanayin na shirka da Allah sai annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yazo musu yana kiran su zuwa kalmar tauhidi wa hiya la ilaha illallah shine a ajiye komi a fasa bautan komi a ajiye shi illallah Allah shi kadai za a bauta wa kai wannan itace kalmar tauhidi duk wani abin bauta a ajiye shi a gehe daga yanzu a tsaye da bauta mishi illallah a bauta ma Allah shi kadai babu abokin tarayya ka a hada shi da kowa wal muradu min hazihi al kalimati ma'anaha la mujarradu lafziha yace kuma abinda yake nufi da wannan kalmar ta tauhid la ilaha illallah ma'anarta ta ba wai lafazin ba kace la ilaha illallah wa shike yo ba kai la ilaha illallah wasu mai da ta kayan wasa ma la ilaha illallah la ilaha illallah kuma yanayin taqin wa'annan daban yanayin taqin wa'annan daban bai hana a ringa la ilaha illallah ana tsakan la ilaha illallah kuma ana ma Allah sabo kaga ba girman la ilaha illallah ko kuma ana la ilaha illallah kuma a ringa sayo wasu kalmomi wanda suke na shirka da Allah ya kana la ilaha illallah kuma kana shirka da Allah lokaci guda amma ni abinda ake nufi malin yace abinda ake nufi da wannan kalmar ma'anaha ma'anarta shine la ma'budu bi haqqin illallah babu wanda ya cancanta da gaskiya abota mishi face Allah to in ka yarda da wannan azuciyarka babu inda zaka ka sarrafa wani abu na bauta ga wani Allah subhanahu wataala kuma zaka bautata ma Allah ne saboda Allah ya cancanta ka bautata mishi yanzu jama'a in dai har zan mu ringa ganin ya cancanta mu bautata ma wali ko kuma wani shehu ko kuma wani babban malami ko kuma wani babban mutum saboda girman abin da yayi mana mu muna ganin yayi abin da ya kamata a girmama shi duk abin da yayi mana dai ina ga ai bai kai idan da Allah ya halitta mana ido wanga da Allah ya baka kake gani duk wani abu da wani shehu ko wani wali ko wani babban mutum zai maka bai kai ba ido wanda Allah ya maka to wannan idan kadai da Allah ya maka ko shi ne kadai Allah ya maka bi maka komai ba wallahi ya kamata Allah ka bauta mishi kuma in zaka bauta mishi kakka hada shi da kowa saboda ba wanda ya maka irin idan wannan da ya maka to amma ka dubi nimomin Allah banda ido miya maka Allah ya maka nimomi da yawa kuma nimomin Allah kai wanda ya maka kai kadai in aka ce ka lissawa su daga nan har ranar da zaka koma ga Allah baka iya lissawa su amma kuma yanzu wannan Allah shine yanzu ka tashi bautar shi kake ganin a bari ka dauko wani haƙi na shi ka dauko gazabtare mishi rabi sai ka kawo ma wani wali ko wani babba wanda kake ganin ya cancanta kai mishi kaga wannan babban kuskure ne a cikin abin da ya shafi bauta sai yake cewa wal kuffaru juhalu ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima huwa ifradu Allah ta'ala bit-ta'alluqi wal kufru bima yu'badu min duni kafirai jahilai yayi malam ina so mu ringa lura da lafazin malam yin shi malam yana amfani da wannan lafazin ne wai dinnan saboda kai da kake karantawa ya nuna maka in dai har kafirai ma wai sun gane wannan abin kai da kake yau kake cewa la ilaha illallah ne baka gane wannan yace wal kufaru juhal wai kafirai hawa in canwa kuma jahilai wanda ba su gane komai ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima huwa ifradu Allah sun san abinda annabi yake nufi da yace musu la ilaha illallah sun san tsare me yake nufi sun san tsare da cewa abin da ake nufi shine ifradullahi ta'ala bit ta'alluq a kadaita Allah tare da wato rataya zuwa a gare shi shine kadaita Allah da ratayuwa zuwa gare shi menene ratayuwa zuwa ga Allah koli naka wanda ya shayi abin da yake amsa sunan bauta to babu wani abu wanda ya kamata ya shigo cikin wannan abin in ba Allah shi kadai ba mallan yace to jahilai kafirai sun san da wannan abin kuma halawul kufr ma yubar min nini kuma sun san wannan kalmar la ilaha illallah tana nihin kafirce ma duk wani abu wanda ake ma bauta wanda ba Allah ba sun san da hakan wal bara'atu min kuma a barranta da wannan abin ma'ana karabu da shi babu kai babu shi sun fahimci haka da kyau فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله شي يسا ما اي ده النبي يتي musu ku ce la ilaha illa allah ba abin ma bauta da gaskiya sai allah qalu sai suka ce ma annabi aja'al al ayhata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab sai suka ce ma annabi to yanzu shi ababan bautan namu wajen gumki 360 yake so mu aje mu komo mu ringa bautar ma allah shi kai kuma allah ma bin mu gane shi sai suka ce ka inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abu ne abun mamaki shi ma yake wani kaji abin da suka ce ma annabi ya za a yi saji alloli ba dai ba biyu ba uku su ko suna bautan Allah da kaga kenan kafirai ma sun fahimci cewa aka ce la ilaha illallah ana ne a bauta ma Allah shi kadai jahilai sun fahimci wannan kalmar la ilaha illallah amma ga wannan wanda shi yanzu nan su ne in ana magana musulunci saka suna mun hu musulmi ne wannan malumtar mun wannan malumta gare ta muka yi amma kuma bai fahimci la ilaha illallah sai abun yayi sun yi shi fahimta kaga ya kuma tsana tunda wannan aya ce ta qur'ani in annabi ya ce musu ku ce la ilaha illallah ba abin ma bauta da gaskiya sai Allah kalma ɗaya ce kalmar tauhidi ko ɗaya ta kun shiga cikin addini uhajja biha bikum inna Allah zan je in yi tsaye gaban Allah sai Allah ya kubutar da ku daga azaba sai su ce kai ashhadu an la ilaha illallah wahida yanzu shi Allah ɗaya yake so mu rike mu aje alloli da yawa kamar kai ne a ce yanzu wannan ɗakin kai kuma wannan ɗakin kana da Allah komi ga Allah barci ga Allah tashi daga barci ga Allah sa kaya ga Allah kasuwa ga Allah kwalliya ga Allah neman arimi komi kana da Allah 360 kawai yau ne zai ce maka kawai wannan duka ka aje su akwai Allah guda daya shine ya kamata a bauta in ka ce ina yake kuma ya ce maka ba a gane shi Allah ya bai ba gane Allah to shine yanzu kalli alloli sai su ce kai wa'annan allolin gaba daya aje su a koma daya kuma ɗayan ba gani sai su ce inna hadha la shay'un ujab wani abin mamaki eh to kaga in ka kalli rayuwarmu ma a yanzu wa'anda suke bauta wani Allah suke yin shirka su ma kamar haka ne suke cewa yanzu duka duk girman arziki da dukiya a ce in zan nema a wajen Allah kadai zan nema a ya kamata in ga mallam ya bani lakani akwai da mamanci kamar abin da iri ɗaya ne a yanzu ina neman rayuwa ta kata shiga gari su ake yi kawai karanta ayatul kursi ta wadata a ya dai kamata a dan bani wani abin dan darma duka shine da shi a tunanin shi ne darma abin zai kare shi kaga kenan ya doke kariya daga haƙƙin Allah ya mai rutsa kan wani abu da darma shine abin da aka ce shirka to mushrikan ma da ba su yin haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan zan mu tsaya sama da lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya mulada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh